أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Alhamis 15 ga watan Zulhijja shekara ta 1443 Hijiriya, wanda ya dace da 14 ga watan 7 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih Al-Musnad min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Muna cikin Kitabu Salah, Kitabu Mawaqitu Salati wa Fadliha, littafin da ke bayani akan lokutan sallah da ma kuma farallarsu. Zan mu tashi babu na 17 cikin wannan kitabin, shine babu man adraka rak'atan min al-asr qabla al-ghurub. Al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu man adraka rak'atan, baban da ke bayanin wanda ya riski raka'a. Kamar yadda al-Imam Ibn Hajar yake faɗa, ma'ana akwai hazafi a cikin kulla babin, ma'ana shi shine babu hukumu man adraka rak'atan min al-asr qabla al-ghurub, babin da ke bayanin hukuncin wanda ya riski raka'a ɗaya ta al-asr kafin rana ta fada, menene hukuncin shi. Bayanin hadisai da zai kawo guda uku suna bayani akan wannan. Al-Imam al-Bukhari yake cewa a hadisi na 1256, حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوى إذا أدرك أهدكم سجدة من صلاة الأسر إذن دائم كوير رسكي سجدة ليدغ صلى الله أسر قبل أن تغرب الشمس كهرانا تفادا فليتم صلاته تويتك صلى شي وإذا أدرك سجدة إذن يرسكي سجدة قدامين صلاة الصبح دغ صلى الصباح qabla an tadlu ash-shams kahir rana taketo falyutimma salatahu to ya cika sallar shi, ma'ana ya riski sallah, ya riski lokaci, abinda annabi alayhi salatu wassalam yake nihi kenan. A wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo, idza adraka munura da kyau, kamar yadda malamai suke cewa fiqhu al-Imam al-Bukhari fi tarajumihi, ba fahimta wai kawai hadisan ga maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba, wannan mai larabci kadan ma wasu hadisan da dama zaga wanda ya 40 hadisi ma ana fahimtar su, to amma ba wannan bane ilimin da ke cikin littafin, da qa'iqin da ke cikin littafin, da abinda Bukhari yake nihi, da abinda yasa ya kulla baban, da kuma hadisan da ya kawo istinbadin masail a cikin shi, shine fahimtar littafin, ba wai kawai fahimtar larabcin hadisan da aka kawo ba. A nan gurin al-Imam al-Bukhari mu nura da kyau, mu ga baban me yace. Babu man adraka rak'atan min al-asr al-haliku annabi tayi idza adraka ahadukum sajadatan min salati al-asr. A wannan hadisin na farko babu yace rak'atan min al-asr, al-haliku a cikin hadisin annabi tayi adraka sajadatan min al-asr. Me yake so Bukhari ya fassara mana? Ar-rak'atu innama hiya sajada, sujada da annabi yake nihi cikin wannan, cikin hadisin raka'a yake nihi, dan kuma ai wanda ya riski raka'a ne zai yake da hukuncin ya riski sujada raka'a, sai ka riski ruku'u ne kake da hukuncin ka samu wannan, kamar yadda zamu ga ruwayoyin da zasu bayyana. Bukhari yana da daqa'iq da zurfin ilimi da hazaka wajen kulla babe kanshi, wanda fahimta wannan kanshi shine karatun littafin al-Imam al-Bukhari. Nan abinda yake so kawai shine fassara mana cewa a fadar annabi nan da yace sujada raka'a yake nihi, don wata ruwayoyin kamar yadda zamu gani sun zo da haka nan. Hadisi na gaba na 1557, haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah haddathana Ibrahim an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an abihi annahu akhbarahu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, shi yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yace innama baqa'ukum, ku sani cewa wanzuwarku, fi ma salafa qablakum, gami da al'ummomin da suka gabana gabaninku, min al'ummin al'ummomi, misalin shi kama baina salati al-asr ila ghurub ash-shams, kaman misalin sallar al-asr ne zuwa faduwar rana. Al'umma annabi alaihi salatu wassalam duniya duka kaman wuni daya ce, to sauran al'ummomi duka sun ci tun daga sahe har zuwa al-asr, al'umma annabi ko sallallahu alaihi wasallam daga al'asar ne zuwa faduwar rana kenan mun ga tahiyyar ta yi nisa yace uti ahlu tawrat at-taura an ba mu abuta at-taura at-taura fa amilu suka yi aiki da ita hatta idan tasafan nahar har sai da rana ta zo tsakiya 12 rana ajeju sai suka kasa fa udu qiradan qiradan aka ba su qiradi qiradi na lada yanki yanki na lada summa uti ahlul injil al injil sanna aka ba mu abuta injila injila fa amilu ila salati al asr su kuma suka ci gaba kenan daga 12 su kuma suka ci gaba kamar misalin gaba ɗaya wannan al'ummomin annabi yake kwatanta mana kamar ka dauki dan aiki ne daga sahi zuwa 12 yace kai na kasa aikin kwantara wuni ce kukai ya kai 12 yace na kasa kawai banni iyawa sai aka sallame shi a wannan lokacin ya tahiye shi su ne mutanen annabi Musa at-Taura wannan kuma nuni ne akan cewa sun kasa cika abinda Allah ya umarce su da shi sannan kuma yace aka ba ma'abuta injila injila su ne mutanen annabi Isa alaihi salam yace summa ajazu sannan su ma suka kasa fa udu qiradan qiradan aka ba su yanki yanki yace summa utina alquran sannan sai aka ba mu alqurani fa amilna ila gurubu shams muka yi aiki har zuwa faduwar rana fa udina qiradan qiradan aka ba mu yanki bibiyu na lada lumkin abinda aka ba su me yasa dan saboda su wannan ba kasawa suka ba sai da suka cika aikin da aka umarce su da shi shi yasa a lokacin da Allah madaukin sarki yake bukata kenan dole koda aiki ne ka sa wanda zai maka wannan aikin ba kasawa bai yana cikin yi ko wanda yake gona ya san ka dauki dan kwantara sai da rabin aikin yace kai kawai banni zo ka nemo wani zaka bashi haƙin shi daidai da wuya zaka mishi farala akan haka mishi ƙari da wani ihsani saman da haƙin shi kawai za a lissafa daidai abin da yake bashi to haka aka yi ɗan at-taura da injila su kuma wanda yazo ya cika maka har ya yi da sa gaba ɗaya ko mun sauran ka dangin aikin zaka yi jin farin ciki sama da shi tunda shi bai ce maka banni ba nemo wani yi da sawa yi kenan misalin mu da al'umman da suka gabata kenan fa qala ahlul kitabain sai ma abuta littafin guda bi suka ce ma abuta at-taura da injila ay rabbana ya ubangijinmu ai bi ma'ana ya rabbana ita suka ce a dai ta haula kira dai ne ka ba wa annan yanki yanki bibi na lada wa dai ta na kira dan kuma muka ka ba mu kira dai na lada wa nahnu kunna aksaru amalan mu kuma mun fi yawan aiki qala sai yake cewa qala Allah ta'ala sai Allah yake ce musu hal zalamtukum min ajrikum shay'an shin na zalunce ku cikin ladan ku akan wani abu qalu la suka ce a a daidai abinda suka cancanta dai Allah ya lissafa ya ba su ladan su ya ba su haƙƙin su kenan babu zancen ku ce kuma me yasa aka ba wa na sama da ni tunda kai dai an baka haƙƙin ka ba ruwanka da cewa na wani ku an bani sama da nashi kuma aiki na yahi yawa faranta rai yahi yawan aiki abinda Allah yake so abinda yace ayi ai ba yawan ba yake bukata dan aiki karami wanda bai kai ka ba sai saka aljanna cikin shi dan ba yawan ba yake bukata ya kalli abinda ke zuciyarka qala sai yake cewa fa huwa fadli utihi man asha'u mutihi man asha wannan kuma farala ta ce nake bada ta ga wanda na ga dama duk da daga al'asar zuwa faduwar rana suka yi na ba saladan duka wannan farala ta ce kuma ni ne ga damar ba su hadisi na 558 haddasana Abu Quraib haddasana Abu Usama an Buraid an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul muslimina wal yahudu wan nasara misalin musulmi da yahudawa da nasara kamar salo rajulin kamar misalin mutun ne ista ajara qauman ya dauko kwadagon wasu mutane ya amaluna lahu amalan ila lai cewa su mushi aiki da sahe zuwa dare zuwa faduwar rana fa amilu ila nisfil layl suka yi aiki har zuwa rabin rana 12 rana fa qalu suka ce la hajata lana ila ajrika ban mu bukatar ladanka aikin nan mun hasa fasta ajara akhari ne sai dauko kwadagon wasu mutanen daban fa qala sai ce musu akmilu baqiyata yawmikum ku cika sauran wununku wala kuma allazi sharattu kuna da sharadin da nan muku fa amilu hatta idza kana hina salati al-asr qalu suka yi aiki har sai da lokacin sallar al-asr je sai suka ce lakama amilta kana da ladan abinda ka aikata fasta ajara qauman fa amilu baqiyata yawmihim suka ya dauko wasu kwayan kwadagon suka cika sauran kwanakan su hatta wunin hatta gaba ta shamsa sai da rana ta fada wasu ta kamalu ajarar fariqe ne suka cika ladan wancan mutanen da suka wuce can ne ce laka ma amilna ma'ana abinda muka aikata mun bara maka kauban mu su nan kuma su suka cika sauran aikin da wancan guda biyin suka kasa kenan sai ya dauki ladan gabaki dai sai ya ba su kuma ruwaya baya ta bayyana cewa ba hana musu ba aka yi ladan su suma an ba su ladan su wanda suka cancance shi ne akwai wannan akwai alasan ko mallam ibrahim ko ji yake can za a yi shi da ya huto tun daga kawai ya zo kuma ai karatun bai na yana tunanin can za a yi ake karatu Ah, wannan guda biyun shahir kinsa ba a hili yake ba. Na harkon da na biyu wanda ma'anar su gashi dai ana ganin abin da ke hili babu alaka tsakanin hadisan wannan guda biyu da baban. Amma kuma abin da al-Imam al-Bukhari yake so ya tabbatar mana kamar da al-Imam al-Muhallab yake cewa kamar yadda wannan mutane daga la'asar zuwa haduwar rana suka yi aiki Allah ya dau fara lashi ya ba su aikin wuni gaba daya to haka na wanda ya samu raka'a dai kafin rana ta fada Allah da fara lashi sai ya dau ladan wanda ya riski sallah gaba daya sai ya bashi kenan ya nuna mana cewa daukan ladan nan da Allah zai madaukin sarki na dan ka samu raka'a dai kafin rana ta huto raka'a dai kafin rana ta fada na sallah kuma sai ba ka ladan ka same ta dukkan ta a cikin lokaci wannan aiki ne wanda dama Allah ya saba yin shi kuma gashi nan gurin babban misali shine wannan abinda Imam al-Bukhari yake nihi da wannan baban guda biyu hadisin na farko da yake cewa wanda ya riski sallah wanda ya riski raka'a ɗaya daga sallah kafin rana ta fada sallar la'asar ya riski sallar la'asar ya zo a cikin ruwayan Nisa'i da Ibn Hibban cikin sahihin su shi wannan hadisin karan kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yace iza adaraka ahadukum awwalus sajada min salatil asr idan ɗayan ku ya riski farkon sujada daga sallar la'asar qabla an tagriba shamsu kahin rana ta fada falyutimma salatahu to ya cika sallar shi wa iza adaraka awwalus sajada min salatil subhi idan ya riski farkon sujada daga sallar asuba ma'ana ya riski farkon sallar asuba qabla an tadli ashamsu kahin rana ta fada falyutimma salatahu kahin ta huto kai nake so to ya cika sallar shi walin nisa'i wata ruwaya ta al-Imam an-Nasa'i da yake cewa man adaraka raka'atayn min salatil asri wanda ya riski raka'a biyu daga sallar la'asar qabla an tagriba shamsu kahin rana ta fada aw raka'ata min salati subhi ko raka'a ɗaya ta sallar asuba qabla an tadli ashamsu kahin rana ta huto faqad adaraka tu haqiqa ya riska haka yake a cikin sunan an-Nasa'i a ruwaya Ahmad yake cewa man adaraka awwal raka'ata min salatil asri wanda ya riski farkon raka'a ɗaya ta sallar la'asar badalus sajada madadin sujada a ruwayan nisa'i wata daban yake cewa man adaraka raka'atan min as-salati faqad adaraka as-sala babu mazancan az-zuhr wa al-asr ko magriba kawace wanda ya riski raka'a ɗaya ga kowace sallah gabaki ɗaya kullaha ya riske ta gabaki ɗayan ta yace ya qadima fatahu ya tashi ya rama abin da ya mushi saura kenan wannan ruwayoyi ƴan uwa hada ruwayoyin hadisai yazo da ma'ana yazo da lafazi kaza yazo da lafazi kaza take huddo ma'ana hadisi kyarare huto dan wancan yanzu inda an bar shi a haka nan ba a samu wannan ruwayoyin ba sun zo sai wani ya ce tunda an ce faqad adaraka salat kenan ba haya tashi ya ci ko ɗaya da ta mushi saura ba tunda ya riski sallah lokacin mi zai bata haya ci ko ɗaya da ta yi saura to he wannan ruwaya ta nuna cewa kyarara cewa ya tashi ya rama abin da ya mushi saura ruwayan nisa'i hadisin salim a ruwaya daga malik faqad adaraka al-fadla haqiqa ya riski faralar sallah kenan kuma nan ya ƙara fassara mana ruwaya ta al-Imam Malik cewa faralar sallah ya same ta a cikin lokaci a wata ruwaya daban yake cewa faqad adaraka salata kullaha a ruwayar Daraqutni yake cewa qabla an yuqima al-Imam sulbahu kahin liman ya dago tsatsan shi daga ruku'u kenan wannan ruwaya ita kuma ta bayyana mana cewa ta yaya ne ake riskar in ka samu raka'a a ce ka samu hukuncin ta dan wasu suna cewa kahin ma musu dago kai wasu su ce to kenan wannan ruwaya kyararata ce kahin liman ya dago tsatsan shi daga ruku'u inda kai ruku'u ka tarda shi ka samu wannan raka'a a ruwaya ta Ibn Adi Allah mashi rahama yake cewa faqad adaraka fadala al-jama'a ya samu faralar jami'i wa man adaraka al-imama qabla an yusallim duk wanda ya samu liman kahin ya sallame
faqad adraka fadala al-jama'a, ya samu faralar jama'a kenan, ko zaman tahiya ka samu ka tarra inda ba sakaki bane, to kana da hukuncin wanda ya samu ladan wannan farala, faralar wannan jami'i. Ba dole sai ka samu ruku'u ba, wanda da yawa ba mu gane ba, mutun ya ga zai rasa ruku'u sai ta gudu, wanda wannan saba ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam, tunanin shi cewa ya samu ruku'u ne zai samu faralar jami'i. Ko zaman tahiya ka tarra jami'i ka same ta, kawa illa iyaka raka'o'i ne suka kubce maka tashi karamu abin da yake kanka. Wannan yake nuna mana hada kan ruwayoyi da kawo ruwayoyi da dama na hadisi, suna bada ta gudunmawa sosai wajen fahimtar shi hadisin karan kanshi. Idan ya zo da wata wani abu a gumudi a rihe ba bayani, to wata ruwaya ita take fassara wata ruwaya. Hadisi na gaba da yake cewa annabi alaihi salatu, wannan hadisin ba akan zahirin shi bane, dan saboda mutun dan ya riske raka'a ɗaya ba ya samu dukkan sallah bane, kawai ya zamana ba sai ya ci ko ba. Yace abin da ke nunin cewa ba akan zahirin shi ba ake daukan shi, fadar annabi fa ma adra wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu, abin da kuka riska ku sallata wanda ku buce muku ku ci ko, kenan yake nuna cewa sai an yi ci ko. Da aikatawar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da raka'a ta kubuce mishi bayan Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman yana sallamewa, annabi ya tashi ya rama raka'a shi ɗaya da ta mishi saura, kenan kaga ba ya riski sallah bane. Wannan ya fassara wancan hadisi, ya gabata cewa man adraka sa faqad adraka salata kullaha illa annahu yaqdi ma fatahu, ya riski sallah dukkan ta hede zai rama abin da ya mishi saura. Ijma'i yayi tsaye akan wannan, akan cewa faqad adraka fadlul jama'a, ba wai ya samu sallar gabaki ɗayan ta ba. Sabanin al-Imam al-Ghazali, wanda magana shi ta gabata, shi yana ganin dalilin wannan hadisin ya tahi akan cewa kawai da ka samu raka'a ɗaya cikin sallah kawai sallame ta har da liman sauran wancan an yahe maka. Yace mafi zaharar maganar al-Imam Shafi'i cewa wajibi ne bi idraki juz'in minha, idan ya riski wani bangare na cikin ta. Wa in kana la yasau raka'a di, koda bai kai raka'a guda ba, da sharadin ya kubuta daga abubuwan da suke warwarewa hutar sallah, matukar yana tare da liman, in ya samu wani juz'i ko zaman tahiya kafin liman ya sallame da ya kulla sallah shi da shi, to hukuncin shi ya gamu da shi ya samu sallar jami'i. Wannan ita ce magana da al-Imam Shafi'i ya tahi da al-Imam Abu Hanifa. Mu ai a mazhabin mana Malikiya, sanin mu cewa sai mutun ya samu raka'a ne ya kullu da liman yake da hukuncin liman. To wajen Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i, ko zaman tahiya ka samu kabla ta kama liman, ba da ta kama liman tare za ku yi sallar ku ta kullu da shi. Malik ya saba musu da jumhurin malamai dan aiki da wannan hadisin. Maganar Malik kuma ita ce tahi zahara, wanda suka saba suka kayyade da raka'a guda, suka ce ai an hade shi ne akan galibi, dan saboda galibin abinda ake samu shine raka'a guda ko kuma sama da haka. Amma zahirin magana al-Imam Shafi'i cewa idan mutun ya samu wannan lokutan, ya samu wani dan bangare na sallah kawai ya samu hukuncin tare da liman. Ibn Battal ya cirato daga Abu Hanifa, yake cewa idza afaqa li aqall min raka'atin qabla al-ghurubi, idan mutun ya suma sai ya kwalko kahin rana ta huto ta fada daidai da raka'a guda, to ya lazumce shi ya rama salloli guda biyar gabaki ɗayan su da abin da ya kasa da su, amma bai lazumce shi ba sama da haka, yana sallar wunin duka yake ganin ta hau kanshi. Amma a hukunci wanda shine mafi inganci a wajen al-Imam Shafi'i, cewa idan mutun ya riski raka'a ɗaya, to fal kullu ada, sauran dukkan su badawa ce ba ramuwa bace, idan kuma bai samu raka'a ɗaya ba to ta zama ramuwa. Wasu ka ce akan fassara cewa ya riski hukuncin sallah shine abinda ake nihi, ayyal zamuhu min ahkami salati ma lazimar imamu min alfasad wa sahwa wa ghairi zalik, duk abinda ya lazumci liman to shi ma ya lazumce shi na sallah ta baci ko ta gyaru ko makamantan wannan. Abinda ke karfafa wannan ruwaya abun wannan ra'ayin abinda ya gabata na cewa ma al-imami. Ibn Battal ya rawaito daga Malik da jama'a da dama, kuma cewa yana bata maganar Daud ibn Ali Zahiri, kuma annal hadisu mardudun ila idrakil waqt, hadisin ana maida shi ne zuwa ga riskan lokaci. Abu Sawr yana cewa inna ma zalika liman nama ausaha, wannan hukuncin ya shahi wanda yayi barci ko kuma yayi mantuwa, da a ce da gangan mutun zai yi wannan to kuma yayi kuskure, abin zargi ne da aikin da ya aikata, ba an ce ba kawai ya riski hukuncin sallah, ya riski faralar wannan sallah. An rawaito daga al-Imam Shafi'i yake cewa idan aka ce abin da ake ni shine ya riski farala to shin zai iya kawuwa mudha'ifan kama fi haqqi man adraka min awwali hadha allilum kamushi kamar lilum kawa ta wanda ya riske ta tun harkwanta ma'ana za a bashi ladan shi irin yadda wanda yayi ta a lokacin ta dalilum kawa duka akan magana guda biyu wanda al-Imam al-Qurtubi ya kawo su a cikin al-Mufhim kinsha al-Qurtubi wa mai tafsiri ba akan raunanawa abu akwai lullum kawa Abu Huraira da wasu daga cikin salaf suka tahi haka nan suka ce idan mutun ya same su sun sallame zahirin hadisin dake cikin sunan Abi Dawud shi ma ya samu ladan jami'i matakar ba sakaki yayi ba malamai kuma sun yi sabani cikin Juma'a sai al-Imam Malik da Sauri da Auza'i da Lais da Zafar da Muhammad da Shafi'i da Ahmad suka tayi akan cewa man adraka raka'atan minha adafa ilaiha ukhra duk wanda ya samu raka'a daya a cikin Juma'a to ita ma daya zai kawo mata saboda wannan hadisin da muke tare da shi Abu Hanifa da Abu Yusuf dalibin suka ce idan mutun yayi harama Juma'a kahin sallama wa liman yayi sallah raka'a biyu yayi sa ya tashi yayi sallah raka'a biyu ita ce magana al-Imam an-Nakhai da Hakam da Hammad Aba da Makahud da Dawud sun zo da bakon magana da Mujahid suka ce duk wanda hudu ba ta kubuce mishi ranar Juma'a kawai yayi sallah raka'a hudu suka ce dan saboda Juma'a hudu ba guda ita take maida ta ta zamana guda biyun wannan hudu ba daidai take da guda biyun nan amma bakon mazhabi ne da malamai ba akan shi suka tahi ba amma suka ce riskar raka'a guda da ruku'u bayan liman magana mafi inganci a wajen Shafi'iyya zai kasance ya riske ta ne da sharadin ya samu nutsuwa kahin liman ya dago kanshi wannan kuma shine mazhabin jumhur daga ciki akwai Malik da wanin su kuma dogarar su Abu Huraira matahiye shi kenan cewa ba zai samu ruku'u ba matakar ya samu kasa da haka in ka aza hannunka bisa guyoyi baka samu nutsuwa ba kawai liman ya dago kai ma ka dauko tasbihi baka yi ba wannan baka samu wannan raka'a ba baka same ta ba dole ka samu nutsuwa kai tasbihi an rawaito ma'anar wannan daga Ashhab ibn Baziza naqalto shi daga Ibn Abi Layla da Sauri da Zafar cewa idraku habi makabara qabla an yarfa al-imam ra'sahu su kuma sun ta kan cewa kawai in kai kabbara ka hilliman ya dago kanshi wal yarka qabla rafi al-imam ra'sahu yayi ruku'u ka hilliman ya dago kanshi daga Qatada da Humayd yace riskarta shine kawai mutun idan ya aza hannuwan shi bisa guyoyin shi kahin dagowar liman idan ya dago to kuma bai samu wannan raka'a ba daga Ibn Sirin ne ce riskarta shine idan mutun ya kabara harama kuma yayi ruku'in ya tarda liman an ciro to wannan Qurtubi ya ciro wannan daga jama'a da dama daga salaf cewa mata a harama wal imamu raki'un adraka matakar kai kabara harama liman yana ruku'u to kawai ka samu ruku'un koda bai riski wannan raka'a tare da liman kin ba suka ce yana wadatar mishi dagowar liman matakar mutane busu dago ba matakar mutane busu dago ba dagowar liman koda shi ya dago wannan mazhabi ne na su cewa da mamu ake aiki mamun da suke bayan liman in dai kai katar da wasu cikin su ko ba da liman shi ya dago kawai ka samu wannan raka'a amma ba ra'ayi bane da malamai suka tayi akan shi ra'ayi ne aka rawaito shi daga al-Imam Sha'abi yake cewa idan taha ila safil akhar wa lam yarfa ru'usahum aw baqi wahidun minhum lam yarfa rasahu wa qad rafa al-imam ra'sahu fa innahu yarka wa qad adraka as-salah wannan ra'ayin shi yana cikin al-Ausa na al-Imam Ibn al-Munzir cewa yace idan ka zo kai ruku kai kabara harama ko da mamu dai bai dago kanshi ba kai riske shi ko wani mamu dai a can karshen sahu bai dago kanshi daga ruku ba kai ruku ka tarda shi kawai ka samu wannan raka'a yace dan saboda sahu liman kin wani bangare ba da ra'ayin shi ya fada ba annabi alayhi salatu wassalam ya ce fa atamu bi wala ta'ammu wala atamu bikum man khalafakum ku yi koyi da ni wanda ke bayan ku su koyi da ku kenan ya nuna cewa sahu na harko sahun gaba suke sahu na biyu sahun harko ne liman kin shi sahu na uku sarku na biyu ne liman kin shi da wannan hadisin kenan sai yake ganin cewa kai da ka taho a ƙarshe liman kin ka shine wanda ke sahun ƙarshe kenan wanda ke sahun ƙarshe idan ya dago mu duba mu ga ƴan uwa da malamai suke istinbadin masail a kalkashin hadisi to shine fahimtar hadisin shine karanta shi ba fahimtar kawai gundarin zahirin abun nan ba da wannan ra'ayi ba shi malamai suka tahi ba Abu al-Aliya akan abinda Imam Ibn Baziza ya kawo yake cewa idza ja'a wa hum sujudin sajada ma'ahum idan yazo suna sujada ai sujada tare da su idan liman ya sallame ya tashi ya raka'a ba zai yi sujada ba kuma yayi lisahi da wannan raka'a idan mun ga wannan ra'ayi na Abu al-Aliya shi kuma ko sujada ka samu kau ka samu wannan raka'a wanda ra'ayin shi yana cikin abun nan al-musannaf na al-Imam Ibn Abi Shayba an rawaito daga Nafi daga Ibn Umar cewa idza ja'a al-qawmu sujudin idan mutun yazo mutane suna sujada yayi sujada tare da su idan sun dago kansu shi ma yayi wata sujada babban ba zai yi lisahi da ita ba Abdullah ibn Mas'ud yake cewa idza raka'a summa masha idan mutun yayi ruku'u sannan yayi tahiyya ya shiga cikin sahu kahin sa dago kansu zai yi lisahi da wannan raka'a idan ya dago sun dago kansu kahin ya kai zuwa ga sahu to ba zai yi lisahi da wannan ba wannan kamar misalin irin da wanda abun nan yana ta faruwa cikin masallatai mutun ya taho sahu ga su can gaba ya daga yayi ruku'u tun daga nan ya rika tahiyya cikin ruku'un to in ya je kahin duka shi ma wannan in kusa ne dan in tahiyya ta yi nisa sallar shi ta baci bai da sallah gaba daya in kusa ne daidai gurin ne da ake bukata ya daga yayi sujada yayi ruku'un kuma yana tahiyya wannan da dukurukukin ya tarda su kahin sa dago ya samu ruku amma yana wannan dukurukun kahin ya je suka dago babu wannan ruku'un bai same shi dan bai cikin sahu yayi wannan ruku'un kamar yadda al-Imam Dabarani ya hudu wannan asarin a cikin al-Kabir abu na gaba wannan salloli an keɓance su da ambato banda wasun su dan saboda girman darajar su sallar asuba mun ga ai hadisin abin da ya ambata shine sallar asuba da sallar la'asar yace ya keɓance su annabi sallallahu alaihi wasallam da hukunci dan saboda kasancewar faralar su da darajar su wanda suna da daraja sama da sauran salloli ruwaya da ta gabata yana cewa man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ɗaya daga cikin sallah to ya riski sallah kenan wanda yake nuna mana ba ana nihin su kadai suke da wannan hukuncin ba kowace sallah haka ne hukuncin sai dai kuma abin da ke sa aka keɓance su saboda girman darajar su game da sauran salloli hadisi na gaba wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama baqa'ukum fi ma salafa qablakum abin da yayi saura mun fahimci dai abin da yake nihi ko gundarin shi cewa al'ummomi gabaki daya kamar annabi ya kwatanta cewa da al'umma wannan guda uku na annabi Musa da annabi Isa da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wuni guda ne su na harko sun ci a cikin wunin sun ci rabin wuni kenan wannan kanshi yake nuna mana cewa wancan al'ummomin na harko adadin qurunikin da suka yi da shekarun da suka yi a duniya yahi wanda suke biyo musu baya mu da muka ci daga al'asar zuwa haduwar rana su kuma wancan daga lokacin sallar azhar zuwa sallar la'asar kaga wancan la shakka na farkon sun yi yawan shekaru kuma in ka koma a tarihi zaka ga duka wannan shekarun haka ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rattaba su da duka annabi abin da yake faɗa maganganun shi da hikima maganganu inda suke kumshe da haske na annabta ba haka bane kawai irin namu zai faɗi magana wanda babu hikima a cikin ta Ibn al-Munayyir yake cewa idan ka ce meye wajhul mutabaqa game da wannan hadisin yace misalil manazilil umam inda Allah misali ne game da matsayin al'ummomi a wajen Allah kuma cewa wannan al'ummomi al'ummar tamu ita ce mafi karancin shekaru kuma ita ce mafi karancin aiki amma kuma wajen lada sun yi yawan lada Bukhari yayi istinbadi yace fa amilna ila gurubi shamsi yayi nuni akan cewa al'amalu mutaddin ila gurubi annahu la yafut cewa aikin har zuwa faduwar rana kenan wannan wajihi na biyu da annabi alaihi salatu wassalam ya ce munura da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka yi aikin nan daga la'asar har zuwa faduwar rana sai Allah madaukin sarki ya ba su wannan ladan da ake badawa daidai hamma da duriya kenan sai nuni ne akan cewa lokacin la'asar kin tun daga wannan lokacin har zuwa faduwar rana lokacin ta ne wanda yake lahiyayye babu wani matsala indai mutun ya same ta a cikin wannan lokacin lokacin ta ce ba ramuwa bace dan da ramuwa ce wannan mutanen ba za a ce an ba su ranar su daidai ba har da malumkin da yake na wa'ancan shine abin da Bukhari yayi istinbadi a kalkashin wannan haka abu na gaba a ruwayar Tirmizi ta inna ma ajalukum fi ajli man khala min al-umami ku sani cewa misalin ajalinku gami da misalin wanda suka gabata daga cikin al-ummomi mun lura da kyau wannan akwai istinbadi kyakkyawa wanda in ba a wannan littafin ba ban taba ganin shi ban taba jin wanda ya ambace shi ba kuma wanda yake nuna mana cewa wannan littafi mai albarka yana kumshe da gwalagwale na ilimi duk wanda aka haramta ma sauraron wannan littafi an haramta mishi alkhairan duniya da lahira wallahi tallahi duk wanda aka haramta ma sauraron wannan littafin mai albarka a matsayin shi na musulmi ko a matsayin shi na dalibin ilimi ma kai ya dauka cewa ya samu alkhairi mai yawa yace wannan misali ne wanda annabi alaihi salatu wassalam ya buga gami da wannan al'ummomi guda uku kuma nuni ne zuwa ga cewa kiyama ta kusa kuma da cewa duniya dan abu kadan yayi saura a cikin hadisin abu musa cewa annal yahuda dala zamanuhum cewa yahudawa zamanin su yayi tsawo kuma yayi tsawo akan zamanin nasaru a cikin hadisin aya kuma ka gani tunda wanda yace daga tun sahi har zuwa 12 shi da su kadai sun ci rabin wani a cikin shekarun yace dan saboda ya kasance tsakanin annabi Musa da annabi Isa daga ruwaya Abu Salih daga Abi Ibn Abbas 1630 sana shekara 1632 tsakanin annabi Musa zawwa annabi Isa kenan sun ci shekara 1632 a cikin hadar Abu Ishaq shi kuma yace ma shekara 1919 kenan kaga sun ci lokaci mai yawa kadan su kai shekara 2000 al'ummomin annabi Musa da al'ummar shi kamar yadda Ibn al-Jawzi ya ambata yace kana baina Isa wa nabiyina 600 sana tsakanin annabi Isa kuma da annabi Muhammad shekara 600 ne dan saboda haka ne aka sa ayyukan Yahudawa ya zama daga farkon wuni har zuwa karshen lokaci har zuwa lokacin azzahar kun gani tun daga farko har zuwa azzahar aikin nasaru kuma dan saboda su wancan sun ci shekara 1632 ko kuma 1919 su kuma wannan sun ci shekara 600 mutanen annabi Isa tsakanin su kahinta da wa annabi alaihi salatu wassalam yace kuma lalle haka ne malamai sun sani kowa sani cewa Yahudawa sun gabaci nasaru kuma tare da tsawon aiki duk da wangakin tsawon zamani da Allah ya ba su amma aikin musulmai Allah ya sanya shi tsakanin la'asar zuwa zafaduwar rana yace wannan shine mafi karancin zamanin faruwa ma kala qa'il mai yuwa da yawa mai fada yace inna hazihi qarabat 600 sana min al-mab'as wannan yayi kama da a ce shi ma kama shekara 600 ne daga tadarwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kuma ya za a yi a ce zamanin mu yafi karanta yace summa ajaba sannan sai a ba da amsa bi anna amaluha asalu amalul mukallifina aksar aikin su shine mafi sauki aikin kuma wanda aka kallafa ma shine wanda yake mafi karanci wa sa'atu ilaihim aqrab qiyama ta hi kusa gare su al'ummar annabi alaihi salatu wassalam dan saboda haka ne ce ana iya cewa aikin su dan kargajere ne amma kuma lada yahi na sauran wa'ancan kuma shine yadda Allah ya faɗa cewa faralar shi ce wanda yake bada ta ga wanda ya ga dama al-imamu al-hakim ya ambata a cikin al-iklil cewa annaha 100 sana wa 20 sana shekara 120 ne wasu sun ambata cewa shekara 400 ne a wannan kalkashin wannan misali da annabi alaihi salatu wassalam ya sanya cikin wannan hadisin wasu a cikin shi sun yi iya ta kokarin su malamai da istinbadin huddo cewa muddar duniya da shekarun da ya kamata ta yi bayan rasuwar annabi alaihi salatu wassalam tunda gashi dai misali ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shekarun wa'ancan an riga an san su malamai babu abin da suka bari wannan shine abin da suka ambata cewa daga aihuwar annabi alaihi salatu wassalam zuwa tashin alkiyama shekara 1000 ne da doriya shekara 1000 da doriya ba iyakance doriyar ba wasu sun ce saboda shi yasa an sa shi kamar rabin wuni ne na farko an raba wunin gida biyu Yahudawa sun dauki rabi muddar su shine kuma ga abin da ya gabata can 1600 ko kuma 1900 sai kasance wannan al'ummar da su da nasaru su ma haka za su kasance kenan sun dauki rabin wuni tunda ku suka dauki rabin wuni kuma mun san shekarun da suka yi su ne 600 kenan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan guda biyun da aka wancan da suka yayi saura sai zamanin shine na al'ummar annabi alaihi salatu wasallam duka wannan ba wanda ya san lokacin tashin kiyama amma istinbadi ne na malamai da kusanto da abubuwa da binciko su a cikin maganganun annabi alaihi salatu wassalam yace abinda zai saura shine shekara 1000 shekara bai kaiwa shekara 2000 kuma wannan yana ƙara ayyada abinda al-Imam Suhaili yake cewa in uwa wanda wannan yake bamu tsoron cewa duniyar nan mutun ya bita a sannu ya san iya abin da zai tattala ya je ma Allah da shi idan akan abin da suka faɗa ma daga rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kai 2000 ba yanzu kuma muna 1440 da wani abu kenan 600 ne ba wani abu ta ma kai 2600 ne ba wani abu zai saura kenan kaga abun kwarai ya kusanto duk wanda yake mutuwa a yanzu a kabari babu wata dogon jimawar da zai yi in an kwatanta da wanda suka gabata bai wuce 200 an gama da nan nasarun wancin kenan kaga abun kwarai yana kusa kuma alamomi da suke bayyana wanda Annabi yake wada suna karfafa wannan suna tabbatar da wannan alamomi kanana duk wanda ya wada kusan gabaki ɗayan su sun bayyana abin da ya saura kawo manya wanda kuma wannan manyan 600 nan ko 500 ta isa duk su bayyana a cikin ta dan saboda su dama daga sun bayyana lokaci ya zo ɗaya tana bayyana cikin su manya-manyan alamatu sa'atul kubra to biye da bayan ta ne take ɗaya biye da bayan ta take ba tare da jima'a ba kenan kaga dan wan 500 kin ta isa a ce wannan alamatu kubra kin sun bayyana yace wannan yana nuni akan abinda al-Imam Suhaili ya faɗa cewa Ja'far ibn Abdul Wahid al-Abbasi al-Qadi cikin wani hadisi da ake rafa'a shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in ahsanat ummati fa baqa'uha yawmin min ayyamil akhirah idan al-umma ta sun kyautata wanzuwar su a wannan duniya shine wuni daya a cikin wuni na wunin lahira wannan kuma wanda kuma wunin lahira wajen Allah shine shekara 1000 yace idan sun muna na kuma nifsu yawmin rabin wuni ne shine shekara nawa kenan shekara 500 sai dai wannan hadisi ne wanda bai inganta ba yace wa qarin dafat al 500 wal umma baqi yace 500 kin ta wuce al umma kuma suna nan yake nuna cewa hadisin nan hadisi ne na ƙarya kuma gashi nan sun yi bayani malamai cewa ar-raudul unuf al-imam ibn al-jawzi ibn al-qayyim nake so yace hadisi ne na ƙarya da dalilai da hujjoji masu yawa wanda ba zan mu karanto su ba yace annahu qasa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yahu ya ba ma annabi alayhi salatu wassalam mahalikin shi wa qala yake cewa ra'aituka ya rasulullah alamin barallahu sab'a darajati na ganka ya ma'aikin Allah kana bisa wani munbari da matatakara guda 7 a gehenka kuma akwai wata taguwa da take raman ma ka annaka tab'asu haka ma kana kokarin tada ta sai fassara wannan taguwa da cewa tashin alkiyama ne wanda yake ta galgadi da shi kuma wannan munbarin da yake wada adadin muddane na duniya shekara 700 wanda kuma an aiko Annabi alayhi salatu wassalam a ƙarshen su to dai wannan shi ma hadisi ne da al-Imam Ibn Sunni ya kawo shi dalibin Nisa'i shine Ibn Sunni yana da Amrul Yawm wal Layla hadisi ne na ƙarya bai da inganci Abu Hatim a cikin Al-Majruhin ya yi nuni zuwa ga raunin shi haka nan Misnadul Firdaus da Dailami da al-Imam al-Baihaqi da al-Imam al-Tabarani ma'ana hadisai ne wanda suke nuna mudda ta sauran abin da zai zo na Annabi bayan al'umma Annabi bayan ya rasu wanda dukkan su guda 2 ne ga su bisa inganta ba illa iyaka wancan istinbadi da malamai suka yi istinbadi ne mai kwari mai karhi hadisin mai raunin sanadi ne an rawaito shi mauqufi daga Ibn Abbas ta hanyoyi masu inganci cewa shekara 1700 ne abin da zai saura ya inganta daga al-Imam al-Tabari kuma abin da ya karfafa shi na hadisai bu istu ana wa sa'atika hataini wa inna ma sabaqtu bima sabaqat hazihi yace an tado ni da ni da alkiyama kamar haka annabi sai nuna ya tsashi manuniya da ta tsakiya sai yace tsakani na da su kamar fifikon da wannan tamma wannan kenan wannan yake nuna mana cewa lalle kiyamar a kusa take nunin sababa da wusta tsakanin su kuma an san abin da ke tsakanin su ba wani abu bane mai nisa a takaice dai yan uwa wannan shine abinda malamai suka yi istinbadi kalkashin wannan hadisin na duka hashashe ne Allah madaukin sarki ya boye sanin lokacin ta takamaimai amma ta kariban a karraba cewa kamar lokaci kaza ake gani kuma shi ma itimadi da nasi wanda su ma suna kokarin bincike ne da istinbadin su babu wanda zai buga gaba cikin malamai ce tabbas haka nan ne ba suna nihin ba tabbas haka nan ne a iya abinda suka fahimta kalkashin nasoshin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da ke cikin wannan hadisin akwai farala da fifita wannan al'umma da kuma cewa suna da lada cikakke an fifita su ne dan saboda girman asalin addinin su fa in duk da yake sai yace suna kuskure a cikin al-furu a cikin rassa na addini suna da kuskure wannan dabi'a ce ta dan adam ba zai sa a kalle su ba a ce wa'ancan al'ummomin su gaba ta sun hisu sannan kuma dalilin annabi alayhi salatu wassalam da Allah madaukin sarki ya bamu shi yasa muka samu wannan farala. Kuma al'umma annabi mun gani yadda suka girbi wannan farala tun daga lokacin sahabbai yadda suka yi da annabi alayhi salatu wassalam suka rayu da shi suka yi ta gugurmaya da jihadi da yaƙe-yaƙe tare da annabi alayhi salatu wassalam zai ke nuna mana farala ta wannan al'umma ba kamar yahudawa ba da suke cewa fazhab anta wa rabbuka faqatila ku je da kai da ubangijinka ku yi yaki to amma su ce suka yi ku je da ubangijinka ku yi yaki inna ma akum muqatiluna mu muna masu yaki tare da ku haka sahabbai suka ce shi yasa Allah sai ba su ladan su daidai ba tare da ya tawaye musu ba amma su kuma wannan haye musu da ƙari na farala Allah madaukin sarki wanda faralar shi ce kamar yadda hada na bada ta ga wanda ya ga dama sai babu na gaba babu waqtil maghrib bai da abun nan da dama zan mu dauke shi saboda darimi yau kadan ne gare mu babu waqtil maghrib babu lokacin sallar magriba wa qala ata al-imam ata yake cewa yajma'ul maridu bainal maghrib wal isha maral lahiya yana gama tsakanin magriba da lisha Ibn Hajar yake cewa abinda Bukhari yake nihi da kawo wannan asar din ya buda shi yana mana nuni ne akan cewa lokacin magriba yana jayuwa zuwa lokaci zuwa isha yana heli sha ta tardo yake kaucewa wannan ke nuna cewa ba lokaci bane mai kunci dan saboda ya samu tazara tsakanin shi ya tahiya jayuwa jayuwa har zuwa lokacin wannan har zuwa lokacin lisha kenan ke nuna cewa yana da tsawo har zuwa wancan lokaci حديثي ندري بيالده همسند ترى حدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزائي قال حدثنا أبو النجاشي هو أضاء بن صهيب مولى رافي بن خديج قال يكي تشيوا سمعت رافي بن خديج ناج رافي ينا تشيوا كنا نسلل مغرب منكسا نشمنا صلاة المغرب مع النبي تارد النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أهدنا سيد أم يتهيشي وإنه لا يبصر مواكع نبله ينا غنن إند كبيشكي فادوا dan saboda an yi ta da wuri a lokacin ta da ya dace idan ya huto wanda ya halba kibiya inda ta fada har yana ganin inda ta fada ma kenan yake nuna cewa an yi ta da wuri ba a jinkirta ta ba hadisi na 560 haddasana Muhammad ibn Bashar qala haddasana Muhammad ibn Ja'far qala haddasana Shu'ba an Sa'ad an Muhammad ibn Amr ibn Hasan ibn Ali qala yake cewa قدم الحجاج حجاج يا غباتو فسالنا جابر بن عبد الله muka tambaye Jabir dan Abdullah faqala sai yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhr bil hajira annabi ya kasance yana sallata az-zuhr da garjin rana wal asra da salla al asr kuma yusalli hakin yana sallata ta shamsu naqiya rana tana tsabtace wal magribu idza wajabat magriba kuma idan rana ta fadi fa idza wajabat junuba fa kulu minha wal isha ahyanan wal isha sallal lishaku ahyanan wa ahyanan ma'ana ahyanan yusalli yu'akhiruha wa ahyanan yu'ajjiluha lisha kuma wani lokaci ya jinkirta ta wani lokaci ya gaugauta ta mun gani a ruwaya ta gabata in ya ga sun hadu ya gaugauta ta in ya ga sun yi jinkiri ya jinkirta ta shine yake ce takaice ka wani yace ahyanan wa ahyanan yace izara ahum istama'u ajjala idan ya gansu sun hadu sai ya gaugauta wa izara ahum abda'u akhara idan ya gansu sun yi jinkiri kuma sai ya jinkirta shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan jama'a ake so was subha salla asuba kuma yana sallatatta ya kawo shi da mansubi dan saboda adafi ne akan cewa yusalliha yana sallatatta yace maf'ulun bihi mansub kanu sun kasance au kana nabi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalliha bi galasin yana sallatatta da wannan da jijjihi yana sallatatta da jijjihi yace gabatarwa Hajjaj a Madina yana shugaba shine kahin Abdul Malik ibn Marwan shekara ta 74 wannan kuma lokacin da aka kashe Abdullah ibn Zubair ne ya bashi shugabanci akan Harmaini da ma abin da ke tare da ita shine wannan gabatarwa aka ambata wannan hadisin da annabi aka ce yana sallatar az-zuhr da garjin rana bai cin karo da hadisin da annabi aka da yake cewa abrudu bi sala ku salla az-zuhr ku yi mata ku sallace ta cikin sanyi dan wancan ana magana cikin izzatul har idan an yi tsananin zahi wannan kuma ana zaman lahiya lau babu tsananin zahi kenan ba cin karo da juna tsakanin hadisan ibnu daqiqil aid yake cewa idan ya ci karo ga mutum daya lamari guda biyu ya gabatar da sallah cikin harkon lokaci shi daya ko kuma ya jinkirta ta har aje karshen lokaci ya samu wata jami'i wannan zai zaba wani hifarala yace abin da yake kusa a gare ni shine cewa ya jinkirta ta dan ya samu faralar jami'i shi yahi dan hadisin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga sahabbai basu je hadu ba yana jinkirtawa kenan yake nuna cewa mutun ya jinkirta dan ya samu jami'i abu ne wanda ake so dan faralar jami'i wanda wasu sun saba akan haka nan sun tahi akan cewa a kawai jinkirta yayi ta da gaugawa dan Annabi ya ce afdalul a'malu as-salatu fi awwal waqtiha sabani ne malamai suka yi nan ibnu daqiqil idi ya fadi abin da yake gani shine daidai yace muslim ibn ibrahim yayi ruwaya wanda take nuni akan wannan shine mutun yayi jinkiri da sauraron jama'a yahi gami da ya gabatar da ita kuma wannan yace ba zai gushe ba yana nuni ba cewa mutanen su rika jinkiri ayi ta jiran su har sallar lokacin ta yana wucewa hadisi na 251 haddathana al-maki ibn ibrahim qala haddathana yazid ibn ubayd an salmat ibn al-aqwa salma shine salmat ibn al-aqwa wannan sulasi ne wanda tsakanin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam mutun uku rakaw mu duba mu gani maki ibn ibrahim al-imam al-bukhari ya yawaita duka sulasiyat in bukhari 22 ne wanda yake yawan amsowa masu yawa shine maki ibn ibrahim tsakanin shi daga annabi alayhi salatu wasalam kawai mutum uku ne maki yazid ibn ubayd sai salamat ibn al-aqwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin a'lama fil bukhari shine as-sulasiyat a'lama fi indal muwatta shine as-sunaiyat wanda malik tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai mutum birak da tabi'i da sahabi kawai dan malik atba'u tabi'in yace kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam magriba mun kasance muna sallatan magriba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ita za ta warat bil hijab idan rana ta boye da shamakinta mana idan ta ta faki al-imam al-khattabi yake cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba iza ta warat shamsu bil hijab dan saboda sanin cewa wanda ake magana da su sun san me ake nihin an ce tawarat bil hijab balle ma a qur'ani Allah yayi amfani da irin wannan yace hatta tawarat bil hijab kuma bayan ranar a qur'anin ba ambace ta ba ko kusa ko a gaba ko a baya amma ce hatta iza tawarat bil hijab wanda yake nuna cewa hazafin abu in an san asami ya fahimu ya halitta aluga a shahi abun matukar abun bai abun nan ba hadisi na gaba al-imam al-bukhari yake cewa na 562 haddathana adam haddathana shu'ba haddathana amr ibn dinar qala sami'tu jabir ibn zaid an ibn abbas qala daga ibn abbas yake cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam saba'an jami'an annabi ya sallaci sallar raka'a guda 7 a hadi wa samaniyan jami'an da raka'a guda 8 a hadi me yake nihi da 7 guda a hadi magariba da lisha a cikin jami'i az-zahr da al-asr shi ma a cikin jami'i al-jam'u bayna salatayn shine yake nihi wannan al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi wanda kirar zahiri ne akan bayyana lokacin magariba shine kawai faduwar rana fahimtar lokacin ta bai da matsala a tsakanin salloli nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara abin da muke tunatar da kanmu yan uwa wannan littafi mai albarka muna kokarin fadar dan abubuwan ne da muka san cewa sun dace da mustawa kin wanda muke tare da su amma in ba nan ba wannan littafi ne mai albarka wanda abinda ake istinbadi a kalkashin shi magabata a hadisi daya shi zama biyar zama shidda to amma sun san wanda suke tare da su suna fahimta ne suna sun san matakin dai wanda suke tare da su babu matsala babu zancen cewa ka a zurfafa wani ya kasa ganewa wani yanzu nan muka zurfafa wani gani zai bata lokaci ne na ma amfanin zawata dan saboda ganin shi bai dace ba a sai muke takaitawa daidai ruwa daidai tsaki daidai abinda Allah madaukin sarki ya sa zan mu fahimta dan ba wannan ba shuruhu dai ga sunan Allah madaukin sarki ya yalwace su na wannan littafi mai albarka kuma abin da ke nan wannan littafi ne da muna da gurin ranar da Allah madaukin sarki ya sa mun sabke shi dan na sa a tsari na kawai yi mishi hidima matsawar rayuwa ce ko a rubutu ko a bahasi ko a abin nan dan yanzu ma wannan hadisan da muka wuce akwai bahasin da bai wuce ba cikin satin nan zan fara shi kuma yana da sauki tasirin jami'in riwayat fi fahmi ma'ana al-hadis tasirin da hada ruwayoyi suke yi wajen fahimtar hadisi wanda wannan a rubuce wanda yake karanta ya san mahimmancin abin zai gane kimar abu, wanda wannan dai yana daga cikin mas'alar da zan dauka wannan hadisin da ya wuce, wanda kananan buhu sunan da busu wuce safha 20 ko 10 wani abu, amma kuma suna da mahimmanci a ga wanda yake san ilimin hadisi. To wannan yi mushi hidima wannan littafi ne mai albarka wanda mai shi Allah mishi gafara al-Imam al-Bukhari yayi addu'a, kuma mun san cewa mujabud da'awa ne duk wanda ya dukufa akan yi mal littafin shi hidima, to tabbas babu shakku sai Allah ya sanya albarka cikin rayuwar shi. Me yasa? Dan saboda Bukhari mujabud da'awa ne, ya ma mishi addu'a, kuma haka take tabbata. Haka nan kuma duk wanda ko ga yayi shuru, duk cikin shuru babu wanda zaka gani yayi suna ko duniya ta yi, in aka ce bahasi ne ko risala ce ko wani abu aka ce yana da alaka da Bukhari ko Muslim, to kowa gurin shi ya ga wannan bahasin menene a ciki, dan saboda kimar da darajar da Allah ya ba wannan littafi mai albarka. To gurin marana da muka sauke wannan karatun nashi da muke takaitacce, in muna da tsawon rayuwa lokacin da muka komo, kuma a lokacin ne za a mishi bin da yana iya bata lokaci a kai, wanda muna roƙon Allah madaukin sarki ya kama mana taimake mu ya ƙarfafa mu akan wannan.